ta kyakkyawa iri dangi mai kyawun asali garin su bai nisa dawo na ganki bar suna na da dai amaraicin soyayya ki amsa kalamaina
kai nake ra'ayi kullum zancen kashi ne zance na san kai ya zama hoto a zuciya ba dubin dubana kai na bai wa amana yau kullum da san ka nake kwana
sabu wacce nake nema
kai ka san mina alƙibla ka taho kai mina alfarma
wanda ta tauka dake a soyayya take zamfa harima
zuciya ta wanke ga ijiya tana faman nema
hankali ya karkata gunki ga mu dake shi nai nema
ai garin so bai nisa yau ga na gunka masoyina
zo shafa a take kyawa asali garin su bai nisa dawo na ganki bar suna na da dai amaraicin soyayya ki amsa kalamaina
ba ni ji da jiyar wayan zabatan gane ba karatu na
yau batun adabin soyayya ta kice a rubutu na
kwanciya tashi da zama ba na rabo da masoyina
kin zama tauraron haska ka zuciya mai suna
alƙawar na dauka a san gaba dare mu mubarana
zahiri soyayya ta gaskiya muke yi wa juna
kai nake ra'ayi kullum zancen kashi ne zance na san kai ya zama hoto a zuciya ba dubin dubana kai na bai wa amana yau kullum da san ka nake kwana
Salatin annabi shi ne rike ga ma'aikina.